sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 5 da suka hada da 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da kuka lalubo wannan gidan rediyo. Bayan kun gama jin labaran duniya, muna da rahoto akan zanga-zangar da wasu suka yi a biranen Lagos da Abuja domin nuna fushinsu akan tsadar rayuwa. Haka kuma muna son mu jira ra'ayinku akan ko haramta makarantun almajirai a Najeriya zai magance matsalar rikice-rikice irin na Boko Haram.
Jama'a assalamu alaikum. Kusan kamfanoni 100 da jihohi biyu hada da tsaffin sakatarin harkokin wajen Amurka biyu ne suka shigar da kokensu a gaban kotun daukar kara da ke shiya ta tara a birnin San Francisco a nan Amurka. A wani mataki na kalubalantar dokar da gwamnatin shugaba Donald Trump ke so ta ci gaba da aiwatarwa ta hana wasu 'yan kasashe bakwai masu rinjaye musulmi shiga Amurkan. Wasu fitattun 'yan jam'iyyar Democrat ciki har da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da kuma tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Madeleine Albright suka nemi kotun da ta ci gaba da hana aiwatar da dokar a yau Litinin. Hujjarsu da ita ce dokar ba ta da kan gado kuma ba a tsara ta ba, sannan ba ta da madogara, in ji su. Baya ga kamfanonin ƙere-ƙeren na kimiyya 97 ciki har da Silicon Valley, akwai kamfanonin Apple da Facebook da Google da Microsoft da kuma Twitter da su ma suka shigar da tasu ƙarar ta nuna goyon bayan da a ci gaba da hana gwamnatin ta Trump aiwatar da dokar hana shigar baƙi daga ƙasashen bakwai. A makon da ya gabata ne alkali James Robert na jihar Washington ya dakatar da dokar a matakin wucin gadi.
Fadar Kremlin ta Rasha ta nemi ɗan jaridar gidan talabijin ɗin Fox Bill O'Reilly da ya bada haƙuri saboda wasu kalamai da ya yi na ɓatanci a kan shugaba Vladimir Putin yayin da yake hira da shugaban Amurka Donald Trump. A hirar, Bill O'Reilly ya kira Mr. Putin a matsayin mai kisa bayan da Mr. Trump ya ce yana girmama shugaban na Rasha. Kakakin fadar ta Kremlin Dmitry Peskov ya ce ba za su lamunci irin waɗannan kalamai da suka fito daga bakin ɗan jarida ba, waɗanda ya kwatanta a matsayin na cin fuska ne. A lokacin da O'Reilly ya tambayi shugaba Trump me yasa yake girmama Mr. Putin duk da cewa ya san tarihinsa kan irin munanan ayyukan da ya yi a baya, sai Trump ya ce akwai masu kisa da dama kuma Amurka ma ba za ta iya wanke kanta daga ciki ba. Waɗannan kalamai na shugaba Trump dai sun sa wasu daga cikin 'yan jam'iyyarsa ta Republican cikin damuwa, inda shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya ce Mr. Putin ya yi wa Amurka zarra wajen aikata manyan laifuffuka, domin shi Putin ɗin tsohon ɗan daɓar hukumar leƙen asirin Rasha ta KGB ne.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu ido a zaben Somalia sun ce matsalar cin hanci da rashawa na yin barazana ga zaben shugaban kasar da za a yi ranar Laraba, lura da yadda 'yan takara ke raba kyaututtuka da kuma tsorar kuɗi ga 'yan majalisa da nufin samun ƙuri'unsu. 'Yan takara 23 za su kalubalanci shugaba Hassan Sheikh Mahmud, wanda ke neman a zaɓe shi a wadi na hudu a matsayin shugaban kasar ta Somalia. A bisa tsarin dokokin kasar, 'yan majalisa ne suke zaben shugaban kasa, waɗanda su ma aka zaɓe su a bara. Yayin wata ganawa da manema labarai a yau Litinin, shugaban hukumar nan mai yaƙi da cin hanci da rashawa mai zaman kanta ya yi barazanar zai tona asirin waɗanda suke ba da kyaututtukan da kuma masu karɓa. A baya an sha ɗage wannan zaɓe, a kuma makon da ya gabata ne masu shirya zaɓen suka sauya wurin da za a kaɗa ƙuri'a bayan da 'yan takara 18 suka nuna damuwarsu kan dalilai na tsaro.
Ministan shari'ar ƙasar Romania ya ce a yau Litinin zai wallafa bayanai akan wani sabon ƙuduri kwana ɗaya bayan da jam'iyyar mai mulki ta Social Democrat ta janye wata doka da za ta ɗage haramcin cin hanci da rashawa, wacce za ta baiwa 'yan siyasa da dama rigar kariya idan suka ɗibi kuɗin gwamnati. Wannan mataki da gwamnatin Prime Minister Sorin Grandenu ta dauka na zuwa ne yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi dandazo a dandalin Bucharest cikin wuni na shida a jere domin nuna rashin amincewa su da dokar wacce aka fasa aiwatar da ita. Wannan zanga-zangar nuna adawa da gwamnati ita ce mafi girma da ƙasar ta Romania ta fuskanta tun bayan wacce aka yi a shekarar 1989 a lokacin zamanin mulkin kwaminisanci a ƙarƙashin shugaba Nicolae Tatiski. Dokar wacce aka samar da ita a daren ranar Talata da ta gabata, an yi niyyar amfani da ita domin baiwa jami'an gwamnati kariya ko da sun saci kudin gwamnatin bai haura dalar Amurka 47,000 ba. Sai dai duk da an fasa fara aiki da wannan doka a yawancin Asabar din da ta gabata, ba a samu sassaucin fitar masu zanga-zanga ba a jiya Lahadi. Labaran duniya aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan 'yan Najeriya sun gudanar da zanga-zangar mana a biranen Lagos da Abuja domin nuna fushinsu a kan tsadar rayuwa. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wasu masu zanga-zangar adawa da gwamnati kenan a birnin Lagos. Daruruwan jama'a ne dai suka gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Lagos a yau domin adawa da manufofin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Wasu daga cikin matsalolin da masu zanga-zangar ke adawa da su dai sun hada da tsadar rayuwa da rashin aikin yi da kuma hauhawar kayayyakin masarufi na yau da kullum, al'amarin da suka ce yana ci gaba da gagarin talakawa kasar. Mrs. Yomi Ade na daya daga cikin waɗanda suka gudanar da wannan zanga-zanga na yau, duk da cewa dai sanannen mawaƙin nan da aka fi sani da suna Two-Face ya kaure cewa wannan zanga-zanga na yau.
They have a lawful right of assembly and citizens have chosen to come and express themselves in one voice this morning, but also know that they will their right to assembly will not be taken away from them.
Ta ce ko shaka babu, mun tare ne domin gudanar da wannan zanga-zanga domin nuna ƴancin da ƴan ƙasa ke da shi na gudanar da taro a tsari irin na demokradiyya. Wannan na ɗaya daga cikin sharuɗoɗi ko kuma ƙa'idoji irin na demokradiyya da ya baiwa ƴan ƙasa da taro da kuma faɗin albarkacin bakunansu. Shi dai wannan zanga-zanga an gudanar da shi ne a dandalin wasa na ƙasa da ke Surulere. Sai dai sabanin yadda aka yi zato, ba jama'a da dama ne suka halarci wannan gangami ba. Yan sanda dai sun raka masu zanga-zangar har lokacin da suka watse. Ko ya sauran 'yan Najeriya ke ganin wannan zanga-zanga da aka gudanar na adawa da manufofin gwamnati?
We are blaming Buhari for everything. I don't think the president is responsible for all the holes that we are finding ourselves in Nigeria. We have 74 local government. We have 36 states. Many of them are not effective, not because the presidency is not trying.
Bai kamata ce duk matsalolin da ke kanmu mu dora akan shugaba Muhammadu Buhari ba. A tana fa muna da kananan hukumomi 774, muna da jihohi 36. Shin me suke yi ne? Mun tambaye su. Sai dai Buhari wani mai goyon bayan Muhammadu Buhari kenan yake mai da martani game da zanga-zangar na yau. Zanga-zangar na yau dai an gudanar da shi ne a biranen Lagos da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Mun gode Babangida. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu ruwa da tsaki a arewa maso gabashin Najeriya sun buƙaci gwamnatin tarayya ta haramta almajiranci domin magance matsala irin ta 'yan Boko Haram. To kuma muna son mu ji ra'ayinku bayan kun gama shakatawa da wannan waka.
कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। Kuch tum bolo, kuch hum bole, dolo. Kab tak chup baithe, ab to kuch hai bolna. Kuch tum bolo, kuch hum bole, o dolna. Have full night. कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे
दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे
फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना हाय डोलना चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना
तब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ
बड़ी मुश्किल से
इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना ना छोड़ना ओ ढोलना
अब तक
यंजु kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku lambar da za a kira ita ce 202-205-5655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-5655
to mun samu kira daga Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to muna jin ka muna jin ka
to ni na wara'ayi a matsayina na ne tunanin yau da kullun shine ba almajiranci ya kamata a hana ba almajirancin ne ya kamata a yi mata tsari tsarin da za a yi mata kuwa shine ya kasance akwai yan makaranta ana koya musu sana'o'i tun daga ƙanana a wajen malaman da suke koyan karatu a wajen su idan an yi haka nan za a taimaki musulunci kuma a taimaki rayuwar yaran
To da wa muke magana
Kuna magana da Honorable Ibrahim Sadunan Kufina da ke karamar hukumar Zaria jihar Kaduna.
To mun gode Honorable Ibrahim daga Kaduna kuma bari mu yi Adamawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Saidi Yaro Malam daga Adamawa, Lamu da local government.
To muna jin ka Malam Saidu.
To ni ra'ayina akan game da tsadar rayuwar da muke fama da ita wannan lokaci ne Allah ya kawo.
Malam ba maganan tsadar rayuwa muke ba, ana batun almajiranci ne.
Yawwa, maganan almajiranci ko?
Eh.
To gaskiya mu ba mu goyi bayan hana almajiranci ba, hana karatun allo na almajiranci ba. Saboda shi mutum Allah ne ke tsara mishi rayuwa ya yi ta kamar yadda su mahukunta suke magana. Amma mun san almajiranci baya haifar da ɗan ta'adda.
To mun gode da wannan ra'ayi daga Adama bari mai Lagos. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Haruna Isawa Zago, karamar hukumar kafa wata Jigawa State.
To Malam Haruna muna jin ka.
Yawa, magana akan almajiranci. Gaskiya bai dace a hana almajiranci ba, sai dai inda yiwuwar a zamanantar da shi kamar yadda aka faru a baya na kafa makarantun almajirai ko?
Muna jin ka.
Hello?
Eh, muna jin ka.
Sai a zamanantar da shi, gwamnatin tarayya ne ya kamata ta dau wannan ɗawainiyar na zamanantar da shi a mayar da shi makarantu kamar na firamare da makamantansu haka.
To Malam Haruna mun gode da wannan ra'ayi daga Lagos, bari mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam Hajiya, barka da yammaci.
Barka ka dai.
To sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala muna jin ka.
To madalla Hajiya, mu da abin da nake ta tunani cewa su da suke wannan taro manyan mu na arewa fahimci cewa shi kalubalen ba kawai ga kananan yara ko almajirai ba ne, kokari ma za su yi ma su kai abin na zamani a modernizing din shi karatun ma Allah a kawo karatun boko a hada da sauransu. Saboda idan kika ga ilimin nan bai ishe mu ba na boko ma da na addini, duk akwai karancin fahimta, mutane yasa suke abin da suke ga dama. In kika duba, in kika je kasan China, ai karatun boko suka mai da shi da yaransu suka nuna wa mutane muhimmanci suka karbe shi. In kika je India ma haka, yaransu suka juya na boko suke take rike da Larabawa ma haka. Su me zai hana su kwashe dukiyarsu ko za su karkame su shika wannan ci gaba ne al'ummar su a arewa? Abin da ya kamata su tarkata a kalan su kenan, ba a ce a soke wancan a dakatar da kaza kaza bane. Shawara ke da ake nan gare su Hajiya. Allah ta san.
To mun gode Malam Murtala da wannan shawara taka. Daga Kaduna za mu gangara zuwa jihar Kebbi. Salamu alaikum.
Hajiya ina wuni.
Lafiya kalau.
To kuna magana daga Nasiru Injiniya ne daga Babur Lokal Gwamna a jihar Kebbi.
To muna jin ka.
Wato na kira ku, na kai kun gashi ku, saboda na kiran ku san wani yau na kira kun gashi ku, saboda na ji daɗin samun ku sosai.
To mun gode mu ma mun ji daɗi da ka same mu. To mun samu kira kuma daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hukuma barka da dare.
Barka ka dai.
To alhamdulillah, sunana Alhaji Musa Garo ne, radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To muna jin ka.
To alhamdulillah, ni abin da nake dubawa dangane da ita kanta wannan magana ta maganar almajiranci. Idan aka dauka kin ga abubuwa ne wanda yake mutane za su dauki yara su je su kai wa jikan shi malamin, wanda yake za a tara mai yara sama da mutum 100, wanda yake wani ma wallahi sai ajiye yaro sama da shekara 1 da kara koma gurin wannan malami ba. To dan haka ni abin da nake dubawa, ya kamata da iyaye su tsoron Allah da su tabbatar da cewa wannan yara da Allah ya bamu, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
To da alama layin na Kaduna ba mu gama je ba. To bari mu nufi Katsina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Barka da yamma.
Barka ka dai.
Yawwa, Umar Muhammad ne daga nan Fintuwa.
To muna jin ka malam.
Alhamdulillah, wannan shi wannan ra'ayina da wannan aka faru wannan abubuwa bai dace a hannun wannan almajiranci ba, a dai inganta shi yadda ainihi aka za a ci gaba da zaman lafiya gabaki daya.
To muna fatan su shugabanni sun ji wannan shawara da ka bayar. Bari mu yi jihar Niger ko kuma jamhuriyar Niger ne. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. To muna jinka.
Daga Nijar nan.
Eh to muna jinka mi an rami a sunanka kuma mi an rayanka.
A kullun nan muna da dauku ba mu samu ku sai dai wallahi.
Salamu alaikum Yobe.
Wa alaikum salam da sirri ne ke ne daga Guru.
To muna jinka.
Eh ni a ra'ayina a wannan maganar ana makaranta a Lagos gaskiya ba daidai bane wannan.
To.
Saboda ita gwamnati ma take ba malaman Allah da za ta hana su koyar da yara su samu ilimi.
To mun gode da wannan ra'ayi naka.
Ya gani na wannan.
To daga Yobe bari mu sake koma a Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Hukuma kudin ne ya kare a waya wallahi.
Shine ka sake dawowa?
Alhaji Musa Garo ne. To abin da nake son karasa a gurguje.
To.
Yawa kaman inda muke ba da shawara ya kamata a ce su kaskiya ya su kula da cewa yaro ka bar shi a gaban ka ma ya karatu sai ya fi darajanka. Akan wannan kuma su kansu malaman wahala kawai ake dora musu dan haka ya kamata a ce gwamnati shigo ciki kamar yadda aka ba da shawara akan cewa to ayi magana a zamantar da al'amarin domin ita kanta bara ba wani jin dadi bane kaskanci ne a gare mu da fatan za a tashi lafiya hukuma na gode
mu ma mun gode to sai kuma jihar Niger assalamu alaikum to da alama line Niger shima a da Allah muna idan ma sauraron mu ana sauraro idan mun bude wannan layi rai ake so a bayyana ba a kira a gaishe mu ba akwai layi na musamman ko kuma namba na musamman da muka bari da mai sauraro zai kira ya bayyana duk ra'ayin da yake so to mun samu kira daga Katsina assalamu alaikum
wa alaikum assalam haji haji mai barka da yamma
barka ka dai
ya gida ya ayyuka
alhamdulillah
Sunana Yusuf Abdullahi bi karamin hukumar da zuwa Kaduna.
To Malam Yusuf, me an ra'ayin ka?
To ra'ayina shine gwamnati ya kamata ta shigo ta inganta wannan makarantu. Ta ba da taimako bakin gurgudu na yadda za a rike wa'annan dalibai sun da tunda su ma dai yan Najeriya ne kuma haƙƙin ita hukuma ne ta kula da duk yan ƙasarta. Sannan ta sa ido ga yadda abubuwa suke gudana a sa ko wakilai ne wanda za su rika lura da yaya almajirin suke gudanar da ayyukansu kuma wani matsayi suke a gwamnatin ce. To wannan shi ne ra'ayina da fata a tashi lafiya.
To mun gode Malam Yusuf da wannan ra'ayi bari mu sake komawa Yobe. Salamu alaikum. To. Da alama layin na Yoban ma ya katse to muna gode ma dukkan masu sauraron mu da suka samu dama suka kira mu a wannan lokaci wanda kuma ba a samu dama ba gobe ma aka ce rana ce muna kuma kira akan cewa akwai namba na mus to mun samu kira daga Jos assalamu alaikum
to assalamu alaikum kuna magana da shugaban Allah Baruni ne ba kira kan karaja Katsina karamar ku fuskari
to muna jin kashe daga jihar Katsina ne muna jin ka
kwarai da gaske to gaskiya a ce tsarin almajiranci a hana shi to sai dai musamman da shi mishi kuskari ma sai da gaskiya an da ke daukar yara ko ana shiga kauye ko su ana bautar da su da idaci ba amma muna son gwamnati ta zamantar da abun amma idan aka ce a bari to bai dace ba a ce a hana almajiranci wannan zai iya kawo wani raguwar kawuna
to mun gode da wannan ra'ayi kuma da haka muka kawo ƙarshen daukar ra'ayoyinku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu to masu sauraro muna fatar za a gafarce mu domin yau ba za mu samu damar gabatar muku da labarin wasanni kamar yadda muka saba ba
yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka A jawabin da ya gabatar ranar da aka rantsar da shi, shugaban kasa Donald Trump ya yi alkawarin yin nasara akan 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama. Za mu ƙara ƙarfin ƙawance ga tsofaffin abokananmu, sannan za mu ƙara wasu sababbi, sannan za mu haɗa kan wayayyar duniya akan 'yan tsayyaru masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, wanda za mu shafe ta daga doron ƙasa. A wani rubutaccen saƙo da shugaban ƙasa ya saka wa hannu na ranar 28 ga watan Janairu, Shugaban kasa Trump ya kira ISIS a cikin kungiyar ƴan ta'adda mafi hadari da Amurka ta taba tunkara. Ya tunatar da yanki kan ƴan Amurka da suka hada da James Foley, da Stephen Sutloff, da Peter Abdulrahman Kasig, haka kuma da mutuwar Kayla Mueller. Sannan yayi nuni da irin hare-haren da ISIS ta gudanar a Amurka, sai kuma irin hare-haren ISIS da ta kai akan Paris, da Brussels, da kuma Berlin. Irin shirye-shiryen ISIS na yanke hukunci da kuma kashe duk wanda ya shiga yankunan da suke. Shugaban kasa Trump ya baiwa sakataren tsaron Amurka umarni da ya kawo masa cikakken bayanin yadda za a yi nasara akan kungiyar ISIS cikin kwanaki 30. Za a shirya hanyar magance matsalan ne ta hanyar haɗa gwiwa da ofishin sakataren harkokin wajen Amurka da ma'aikatar Baitul Mali da kuma ma'aikatar tsaron cikin gida tare da ma'aikatar tsaron ƙasa, shugaban ma'aikata da mai taimakawa shugaban ƙasa kan harkokin tsaro da mai taimakawa shugaban ƙasa kan harkokin tsaron cikin gida. A wani jawabi ga manema yaɗa labarai, mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa, Shane Spicer, ya ce shirin yana buƙatar canje-canje da ya haɗa da dokokin yadda Amurka ke gudanar da harkokinta da kuma tsarin da ake buƙata wacce ta shafi dokokin ƙasa da ƙasa, wanda ya shafi jami'ai masu yaƙi da ISIS da kuma wasu matakan.
Public diplomacy, information operations and cyber strategies to isolate and delegitimize.
Ta hanyar faɗakar da al'umma da amfani da bayanai irin na yanar gizo, za a daƙile ISIS da aƙidarsu, haɗa sabo ƙungiyar ƙawance don tunkarar ISIS da samun hanyar ƙarfafa ƙawayen gwiwa don yaƙar ISIS da masu taimaka musu, samun hanyar daƙile kuɗin shiga ma ƙungiyar, ciki har da toshe duk wasu hanyoyi da suke samun
kuɗinsu. And a detailed strategy to robustly fund the plan.
Cikakken burin shugaban ƙasa shine samun nasara kan ISIL ta hanya tsararriya. Wannan ba ita ce hanya kadai ba da Amurka za ta iya dauka. Mr. Spicer ya ƙara da cewa wannan wani aiki ne domin al'umma da yake da muhimmanci. Dole ne Amurka ta dau matakin da ya kamata, kuma shugaban ƙasa na daukan duk wani mataki da ya kamata a dauka. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Kusan kamfanoni 100 da jihohi biyu haɗe da tsoffin sakataren harkokin wajen Amurka biyu ne suka shigar da kokensu a gaban kotun ɗaukar ƙara da ke shirya ta tara a birnin San Francisco a nan Amurka, a wani mataki na ƙalubalantar dokar da gwamnatin shugaba Donald Trump ke so ta ci gaba da aiwatarwa ta hana wasu 'yan ƙasashe bakwai masu rinjaye musulmi shiga nan Amurka. Wasu fitattun 'yan jam'iyyar Democrat, ciki har da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da kuma tsohuwar sakatariya Madeleine Albright, suka nemi kotun da ta ci gaba da hana aiwatar da dokar a yau Litinin. Fadar Kremlin ta Rasha ta nemi ɗan jaridan gidan talabijin ɗin Fox News Bill O'Reilly da ya bada haƙuri saboda wasu kalamai da ya yi na ɓatanci a kan shugaba Vladimir Putin yayin da ke hira da shugaban Amurka Donald Trump. A hira, O'Reilly ya kira Putin a matsayin mai kisa bayan da Trump ya ce yana girmama shugaban na Rasha. Kakakin fadar ta Kremlin Dmitry Peskov ya ce ba za su lamunci irin waɗannan kalamai da suka fito daga bakin ɗan jaridar ba, waɗanda ya kwatanta a matsayin na cin fuska ne. A lokacin da O'Reilly ya tambayi shugaba Trump me yasa yake girmama Putin duk da cewa ya san tarihinsa kan irin munanan ayyukan da ya yi a baya, sai Trump ya ce mai akwai masu kisa da dama, kuma Amurka ma ba za ta iya wanke kanta daga cikin waɗannan mutane ba.
To, a gaishe ka masu sauraro da takaitattun labaran, za mu sallama da ku sai kuma gobe da safe idan Allah ya kamu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummaya Litte daga nan birnin Washington DC, nake fatar mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alherinsa. Amin.